sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 16 ga watan Disambar shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakubu makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
A jiya Lahadi an kammala taron majalisar ɗinkin duniya mafi tsawo akan yanayi a Madrid, inda kasashe suka yi yarjejeniyar kokarin ƙara wato rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa. Turka-turkar da ake yi ta tsige shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauke hankalin zaurukan tattaunawa na kafafen yaɗa labarai a jiya Lahadi, yayin da kuma ake ta samun saɓani a kan sahihancin zargin da ake masa. Zanga-zangar rikin jinin kudirin dokar zama ɗan ƙasa a New Delhi ta rikide zuwa tashin hankali a jiya Lahadi, sa'ad ɗan sanda suka shiga ginin wata jami'a suka harba barkonun tsohuwa ga ɗaliban da ke zanga-zanga.
To kanan labaran kenan. A rahotanninmu za ku ji cewa shugabannin ƙasashen yankin Sahel sun yi wata ganawar gaggawa a jiya Lahadi a birnin Yamai akan batutuwa da suka shafi tsaron ƙasashen.
Sun kudiri aniyar kaddamar da wani farmakin da aka yi wa laƙabi da Operation Takuba akan iyakokin Mali, Niger da Burkina Faso.
Ministan tsaron Najeriya Major General Bashir Magashi ya kai wa sojojin Najeriya da na Chadi ziyaran aiki a garin Mangono a jihar Borno. To ko menene dalilin wannan ziyara?
My purpose of coming here is to see all of you discuss with their colleagues from Chad.
Yace makasudin zuwa na nan shine dan in gana da dukkaninku kuma tattauna da abokan ayyukanku na kasar Chad da magana za mu inganta ayyukanku.
To sai kuma tattaunawa da sashen Hausa da muryar Amurka yayi da injiniya Zayyani Tambari Yabo, shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ke gudanar da wani taro masana akan inganta samar da makamashi a Najeriya. Bayan haka Sarfilu Hashim Gumal kuma zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya kuma ga labaran duniyar. A jiya Lahadi an kammala taron majalisar ɗinkin duniya mafi tsawo akan yanayi a Madrid, inda kasashe suka yarjejeniyar kokarin ƙara rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa. To amma kuma an ɗage dakatar da aiki da shi a wasu muhimman yankuna. Manazarta sun zargi wasu manyan ƙasashen duniya da suka fi gurɓata muhalli, ciki har da Amurka, da yin tarnaƙi ga ci gaban yaƙi da gurɓatar muhalli da ke ƙaruwa a kullum. An sami ci gaba a taron, inda ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai banda ƙasar Poland suka yi alƙawari a wannan makon na dakatar da amfani da sinadaran carbon baki ɗaya ya zuwa shekara ta 2050. Wakilai a taron sun amince da tsarin na dakatarwa, to amma sun kasa cimma matsaya akan takamammen kuduri da dokokin kasuwancin sinadarin carbon ko kuma samar da kuɗaɗe ga matalautan ƙasashe domin su ma su bi sahu wajen yaƙi da gurɓatar yanayi. Wannan ya ƙara matsin lamba a shekara mai zuwa, sa'ad da za a soma aiwatar da yarjejeniyar taron yanayi na Paris na shekara ta 2015. David Wasco, darakta ne na ƙasa da ƙasa akan yanayi a cibiyar binciken yanayi da ke Washington DC.
The biggest emitters are not moving at the pace and scale that they need to.
Yace manyan kasashe da ke gurɓata muhalli ba sa taka iya rawar da ya dace su yi domin dora mu a hanyar samun kyakkyawan yanayi a duniya. Turka-turkar da ake yi ta tsige shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauke hankalin zaurukan tattaunawa na kafafen yaɗa labarai a jiya Lahadi, yayin da kuma ake ta samun saɓani a kan sahihancin zarge-zargen da ake masa. Majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta shirya maida shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar Republican ya kasance shugaban Amurka na uku da za a tsige a tarihin shekaru 243 na ƙasar, duk da yake har yanzu ana ta babar yiwuwar tabbatar da tsige shi ɗin a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Republican. Mun kammala aikinmu a majalisa, ɗan majalisar wakilai Gerald Nadler ya shaidawa ABC kwanaki biyu bayan da kwamitin shari'a na majalisar da yake shugabanta ya amince da daftarin biyu na tsige Trump. Kwamitin wanda 'yan Democrats suka rinjayi 'yan Republican da suke goyon bayan Trump sun zargi shugaban da yin amfani da mukamin sa ba bisa ka'ida ba ta hanyar neman Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa na jam'iyyar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da yin katsalandan ga zaman majalisar na binciken abin da ya aikata ta hanyar kin bayar da kundin bayanai mai dubban shafuka ga masu binciken da kuma hanawa manyan jami'ansa ba da shaida. Trump ya ƙara kushe yunkurin na tsige shi a jiya Lahadi inda ya bayyana buƙatar sa ga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na gudanar da bincike da cewa kiran wayar tarho ne da ya dace da doka. Kasar Libya na da gwamnatoci guda biyu da ke fada da juna kuma kowacensu tana da gidan talabijin a tashar da ke goyon bayan rundunar sojin Libya da ke iko da gabashin kasar. An nuna wani sanye da kayan soji da ke zaune a gaban hoton wasu sojoji da makamai da kuma hoton babban birnin kasar yana cewa muna shiga a cikin Tripoli. A ɗaya tashar kuma mai goyon bayan gwamnatin haɗin kai da ke ikon yammacin ƙasar haɗi da Tripoli wani mai magana yayi da'awar cewa kai hari bai yi nasara ba kuma sojojin gabasci suna a cikin ƙauyuka ne sun kasa shigowa. Abinda kawai tashoshin biyu suka yi muwafaka a kansa shine akwai yaƙi don sa'adda shugaban rundunar sojin ƙasar Khalifa Haftar da shugaban gwamnatin haɗaka ta gabasci suka bada sanarwar kai hare-hare a Tripoli a ranar Juma'a. Masu lura da al'amura a Tripoli sun ce ba su ga dakarun Haftar a cikin birnin ba, to amma sun ji karar farmaki a jiragen sama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Zanga-zangar rikin jinin kudirin dokar zama ɗan ƙasa a New Delhi ta rikide zuwa tashin hankali a jiya Lahadi sa'adda 'yan sanda suka shiga ginin wata jami'a suka harba barkonon tsohuwa ga ɗaliban da ke zanga-zanga. Ɗaliban jami'ar Islama ta Miliya sun ce 'yan sanda sun harba musu hayaki mai sa hawaye a cikin ɗakin karatu suka kuma doki wasu ɗalibai da sanduna kafin su toshe dukkan kofofin jami'ar. Akalla kuma ɗalibai dozin biyu ne ke karɓar kulawa da magani a asibitin Delhi. Shugabannin ɗalibai sun zargi wasu daga waje da tada tarzoma inda suka ce a wata sanarwa su kam sun shirya zanga-zangar lumana ne kawai ba tashin hankali. Da sanyin safiyar kuma an kona motocin safa uku. 'Yan sanda suka ce an raunata jami'an su shida a yammutsin. Akalla tashoshin jiragen ƙasa 15 aka rufe a jiya Lahadi sakamakon tarzomar. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama kuma sun yi kira a shafin sadarwa na Twitter da a yi zanga-zanga a wajen ofishin 'yan sanda inda suke ba da sanarwar yadda za a yi tafiya a haɗu duk da yake an rurrufe tashoshin sufurin jiragen ƙasa na cikin birnin. An rawaito cewa kusan masu zanga-zanga 1,000 suna akan tituna a jiya Lahadi. A ƙarshe shugabannin gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya da na 'yan kasuwa kazalika da wakilan ƙungiyoyin farar hula da hukumomin jin ƙai fiye da 2,000 ne suke tattaruwa a Geneva domin halartar babban taro na duniya na farko a kan 'yan gudun hijira.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen G5 Sahel a wani wato taron da suka gudanar da yammacin jiya Lahadi a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin ɗaukar mataki domin tunkarar matsalar tsaro da ta addabi yankin a cikin 'yan wannan makonni, inda 'yan ta'adda suka kaddamar da hare-hare akan jami'an tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mummunan harin da ya lakume rayukan sojoji sama da 70 a makon jiya a barikin sojan Inates da ke kan iyakar Nijar da Mali wata alama ce da ke nuna kungiyoyin ta'addancin Sahel sun fara gawurta. Saboda haka kasashen wannan yanki suka shiga yunkurin takawa wannan sabon al'amari birki.
Le champ d'opération des terroristes s'élargit de jour en jour. Le matériel de guerre dont ils disposent de plus en plus sophistiqué se renforce.
Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu mai masaukin baki yana cewa 'yan ta'adda sun fara faɗaɗa hare-haren su zuwa wurare da dama, haka kuma suke amfani da nagartattun makaman yaƙi, abinda ke nuna sun fara samun ƙwarewa a fannin dubarun yaƙi. Saboda haka suke afkawa jami'an tsaro tare da nuna ƙyama ga abokan hulɗarmu, kamar yadda suke amfani da wasu daga cikin jama'armu don nuna kiyayya ga sojojin kawance masu sansani a yankin Sahel. To ya kamata waɗanda ke wannan aiki cikin sani ko rashin sa da masu sukar kawancenmu da waɗanda ke ganin ya kamata a rushe wannan tafiya su sani munin wannan halayya tasu yafi akai wa dakarun mu hari muni. Shugabannin kasashen G7 Sahel sun sake jaddada kira ga kasashen duniya akan bukatar su dubi halin da ake ciki a wannan yanki da idan rahama, sannan sun kuduri aniyar kaddamar da wani farmakin da aka yi wa lakabi da Operation Takuba akan iyakokin Mali, Niger da Burkina Faso. Kamar yadda ministan harkokin wajen Niger Kallah Hankurau ke karin bayani,
tun da yanzu mun gano nan ne terrorist ka san su kori sojamu su zamna su yi wuri inda za su walawa inda za su ci gaba da matsa kasashenmu. Nan da kwana biyu, nan da kwana uku, duk za ku gani wannan sojawa na kasashenmu da Niger da Mali da Burkina da Mauritania da Chad za su kwaso cikin sojawan nan da wani waje a so a ƙara yawan su nan kusa inda muka shin ana kai hali yana ci gaba.
Bunƙasar safarar makamai da miyagun ƙwayoyi da ayyukan haƙar zinare ta bayan fage na daga cikin abubuwan da aka gano cewa suna samar da kuɗaɗen shigar da ke baiwa 'yan ta'adda damar ƙara girkuwa a yankin Sahel. Saboda haka kasashen G7 Sahel a ƙarshen taro suka yanke shawarar ɗaukar matakan yaƙi da waɗannan haramtattun sana'o'i. Shugaba Isu Muhammadu da Rock Christian Kabore da Muhammad Ulga Zuwani da Idris Debi da Ibrahim Bubakar Keta sun lissana a makwantan sojojin nan 71 da suka rasu a harin da 'yan ta'adda suka kai a barikin sojan Inates da nufin girmamawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. A jiya Lahadi ne kuma ministan tsaron Najeriya Major General Bashir Magashi mai ritaya ya kai wa sojojin Najeriya da takwarorinsu na kasar Chadi ziyarar aiki a garin Mangono a jihar Borno domin ganin yadda suke gudanar da ayyukansu da kuma duban hanyoyin inganta ayyukan nasu. Ga dai Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Aje ne ministan tsaron Najeriya Major General Bashir Magashi mai ritaya ya ziyarci garin Mangono don ganawa da sojojin Najeriya da kuma na Chadi da ke haɗin gwiwa wajen yaƙi da yayin ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Ministan tsaron da ya wani ganawan sirri tsakaninsa da manyan jami'an sojan Najeriya da suka mara masa baya har na fiye da tsawon awanni uku a garin na Mangono, wanda da bisani ya yi wa gamayyar sojojin Najeriya da haɗin gwiwar sojojin Chadin jawabi ta bakin tafinta kamar haka.
Without you soldiers, there will not be an army. You are the most valuable items we have in this nation. Those who can defend the integrity of Nigeria, those who can secure the nation properly and assist the civil authority in maintenance of law and order.
Yace in babu ku sojoji, babu jami'an tsaro, kuna daga cikin mutanen da muke tinkaho da su a wannan kasa, wanda za su kare mutuncin kasar mu Najeriya, su kare kasar mu yadda ya kamata, su kuma taimaka wa fararen hula wajen maido da doka da oda.
Commander in chief of the armed forces Muhammadu Buhari has asked me to convey his goodwill to all of you for your doggedness, resilience and hard work you have been putting in the northeast sector of our operation.
Yace commander in chief na kasar nan Muhammadu Buhari ya umurce ni nuna goyon bayan su ga dukkaninku saboda kwazo da jajircewan ku game da irin ayyukan da kuke yi a wannan shiya na arewa maso gabacin kasar, kuma yana muku fatan nasara game da wannan ayyuka da kuke yi.
My purpose of coming here is to see all of you, discuss with your colleagues from Chad and see how we can improve our operational efficiency. We have discussed at length with their officers. They have told us their problems and everything that is needed for you to improve on the conduct of this operation.
Yace magasudin zuwa nan shine dan in gana da dukkaninku kuma tattauna da abokan ayyukanku na kasar Chadi da magana zamu inganta ayyukanku. Mun tattauna sosai da shugabanninku kuma sun gaya mana irin matsalolinku game da duk wani abin da ake bukata na yadda za a ci gaba da wannan aiki, kuma muna kokarin ganin yadda zamu taimaka. Kuma fatar mu anan shine muna so ku ci gaba da irin kyawawan ayyukan da kuke yi, kuma za mu kokari mu ga duk an cimma matsalolinku.
The government and the people of Nigeria will never forget our heroes who have done us proud but they have lost their lives. and we are also aware of the sacrifices the Chadian soldiers are making, and we hope the cooperation will continue, and we wish all of you a happy Christmas and New Year.
Ministan ya ce gwamnatin Najeriya da kuma al'umman kasar ba su manta da mazanje da suka kwanta dama ba sakamakon sadaukar da rayukansu da suka yi wa kasar, kuma muna sanin sadaukarwa da yanzu haka sojojin caji ke wa Najeriya, kuma muna fatan za su ci gaba da wannan haɗin kan, kuma muna muku barka da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara, a cewar Major General Bashir Magashi, wato ministan harkokin tsaron kasar, lokacin da yake wa sojojin Najeriya jawabi a garin Maguno. General Magashi dai yana sanye da kayan sarki wanda kuma ya samu raken babban hafsan sojan kasa Lieutenant General Yusuf Tukur Baratai da babban hafsan sojan sama Sadiq Baba Abubakar da Tiata Commander mai kula da shirin arewa maso gabacin Najeriya wato Major General Olusegun Adeniyi da sauran manyan jenerolin soja wanda suka mara masa baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Bagoni sai Allah alaka sai magin soja ko gidan su ko dadali.
Tuma dalla gaida Haruna Dauda. Masana daga Jami'ar Danfodiyo da wasu cibiyoyin ƙasa suna gudanar da wani taro a Sokoto akan hanyoyi inganta makamashi a Najeriya a daidai lokaci da gwamnatin ƙasar ta gaza samar da isasshiyar wutar lantarki wanda suke ganin babban ƙalubale ne. Injiniya Zayyadu Tambari Yabo shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta ya mana ƙarin haske a cikin wannan tattaunawa da suka yi da Murtala Faruk Sanyina.
Wannan ƙalubale da kai magana akai babban ƙalubale ne da muka dade muna fama da shi shekaru da yawa da suka wuce. To amma kuma ba ƙalubale bane da ba za a iya magance shi ba. Idan ka duba a cikin tsari na ci gaba da Majalisar Dinkin Duniya ta tanadar, wato hada karfin gwiwa ko hadin kai yana ɗaya daga cikin matakai da ka iya kawo ci gaba. Wannan babban ƙalubale ne da ke buƙatan masana da ma'aikata da 'yan kasuwa da hukumomin gwamnati da hukumomin sa kai da ƙungiyoyi na cikin gida da har ma na waje su hada kansu domin a shawo wannan matsala. Lallai arewacin Najeriya mutane na da ƙalubalen tattalin arziki da kuma tsaro da sauran abubuwa waɗanda ke musu kaka gida wajen amfani da makamashi wanda shine mafi inganci. To amma idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin masu iko da masu ilimi da masu fasaha da masu kuɗi da 'yan kasuwa, to lallai wannan matsala a cikin ƙanƙanin lokaci za a iya magance ta.
Ɗaya daga cikin manyan muhimman makamashin da ya kamata a ce kowace al'umma ta samar domin samar da ci gaba shi ne sha'anin wutar lantarki, lamarin da kuma kullum masana na ganin taɓarɓarewa yake a Najeriya. Shin ya kake ganin watakila sauƙin shawo kan wannan matsala kamar yadda ka faɗa?
To daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a shirinmu na hantsi, to sai a biyo mu don kin ƙarshen wannan hirar. Shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 18 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara na wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku, wannan mako za mu bi sahun batun nan na rashin barin angon layi ko lungu tsakanin gidaje a Jos ta Arewa. Da hakan ya sanya wasu makwabta biyu suka daina ga maciji da juna na tsawon shekaru 25. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Abdullahi Malami daga yankin Shagaru Kwana a yankin karamar hukumar Jos ta Arewa ya shigo shirin, inda ya bayyana mana yadda takaddamar angon layi tsakaninsa da makwabcinsa Ilyasu Sani ya sanya su zuwa kotuna daban-daban da shari'ar alƙalai, da har lamarin ya kai teburin babban alƙalin jihar Filato. In za a tuna a baya, har tsohon jami'in 'yan sanda da ya kula da batun wajen tura 'yan sanda don fidda angon layin SS Ibrahim ya ba mu tabbacin aukuwar hakan. Yan banga kimanin 50 kamar yadda malami ya bayyana cewa suka fatattaki 'yan sandan da hana aikin. Ƙungiyoyin musulunci musamman mata Izala ƙarƙashin Sheikh Sani Yahya Jingir sun shiga batun, amma ba a samu sulhu ba. A yanzu dai Abdullahi Malami ya dawo wannan fili, inda ya ce an yi umarnin a je a rusa ginin da ya tare lungun, amma take aka sake gina shi. Magana da yanzu tana gaban hukumar yaƙi da cin hanci EFCC da ta da'ar ma'aikata ICPC.
Akwai sabon lamari da ya biyo baya. Sabon lamarin kuwa shine dangane da shi wannan wanda ya yi watsi da shari'ar Justice Man. A kan wannan watsi da shari'ar nan da ya yi shine hukumar EFCC ta shiga maganar muka je tare da lauya na muka kai tamwas kan maganar da oda an bayar Court of Appeal. Sun ba da oda uku sannan Chief Judge na Plateau Justice YG da Kwan ya ba da oda an samu oda hudu an je an auratar da cire wannan wuri amma daga baya an mayar.
Malami ba mu gane ba a me ya faru bayan an je an cire wannan waje da ya haɗa ka fitina tsawon shekara ina jin 25 ne ya kuma aka je aka waye ne ba da umarni ake cirin kuma aka sake dawo da abin.
Wanda ya bada umarni a ga cire shi ne Chief na Plateau Dr. YG da Kwan shi ne ya bada odar a je a cire sannan kuma tare da haɗin tare da oda ta Court of Appeal wadda alƙalai uku suka bada oda a odoji guda hudu su muka haɗa kwamishinan ƴan sanda na Plateau ya ba jami'an tsaro guda 40 aka je aka cire. Bayan an cire daga baya kuma wayannan suka je suka mayar.
Su waye ne suka sake mayarwa waɗanda ya nuna ba su bi doka ba kenan? Su waye ne suka aikata wannan al'amarin?
Wadda suka mayar su ne akwai ƴan uwan wanda muke shari'a su suka mayar da wannan al'amari suka ce sun samo umarni daga mataimakin Chief Judge na Plateau State Justice Man. Abinda suka gaya mana kenan shi ne suka mayar da wannan aiki da aka yi wannan wuri da aka rusa.
Abinda muke so mu gano zuwa yanzu bayan wannan abu ya sake faruwa me yanzu ne hali ake ciki wani mataki kuma ka sake dauka ko kuma ka yi shiru ne ka hakura da yake abun ya ci karfinka watakila?
A'a ba mun yi shiru bane ba mu hakura din haƙi a jahari ne ko ba haka ba mu hakura ba tunda ke kotu ta riga ta ba da oda ta tabbatar sun yi appeal sau uku appeal ya kare. Ko ba haka ba a filin su ya riga ya kare a kotun ɗaukaka ƙara da suke jihar Plateau kuma sun ba da oda sau uku. Saboda haka yanzu matakin na gaba da aka ɗauka shine matakin wannan mataimakin Chief Judge da ya ba su umarni su mayar shine muka kai abin gaban EFCC da ICPC. Mun kai san fati sun yi sanin sun yi approving sun kuma bayar a je a duba wannan bayani.
Wato waɗannan a hukumomin yaƙi da zarmi yaƙi nan ko cin hanci da rashawa?
Tune hukumomin yaƙi cin hanci da rashawa da kuma hukumomin da'a ta ma'aikata.
Yawwa.
Yanzu bayani yana gaban su suna jin ko a satin nan ma mun yi kwamfamin suka ce suna kan aiki bincike mu dai ƙara sauraron.
Allah malami faɗa mana me yasa wannan al'amari ya fita daga kotu ya koma kuma hukumomin da'ar ma'aikata da yaƙi da cin hanci?
Abin da ya sa wannan abu ya fita daga kotu ya koma ma'aikatar wannan yaƙi da cin hanci da rashawa kotu ta riga shi Chief Judge ya riga ya gama sun an kai appeal ta ba da oda na farko sannan na biyu suka sake koma appeal ta ba da oda na biyu suka sake koma appeal ta ba da oda na uku. To kaga appeal dama a ka'idar su sau uku ake kuma appeal ya riga ya kare ko ba haka ba kuma daga baya sun zo sun auyatar da saka doka kotu ta ba da izini a auyatar an auyatar su kuma sun zo sun nuna kamar kotu ba ta yi ba. To kaga in wani ne ma ya daura gindin ya sa su yi zuwa can hukumomi aikin su ne su bincika su duba su gani kuma su hakunta shi kowaye domin babu wani wanda ya fi karfin hukunci a ƙasa.
Abdullahi malami faɗa mana tasirin wannan al'amari domin ita ai akwai hukumar Raya birane ta Jos wace ya dace ma duk wannan abubuwan ma a hannunta suke wajen tsara gine-gine da tabbatar da cewa an bar wannan angon layin da kuke ta takaddama a kai tsawon shekaru 25.
Wannan hukumar tsara gine-gine ta jihar Plateau wannan al'amari ta san da shi kuma shi waccan darasta wadda abin ya faru irin wannan ayyukan da irin wannan complete petition da ake rubutawa ya ma sa shi kafin kai ga haka ma ina jin yanzu ba kujerarsa san an sallame shi a yi shi darato na JMB wanda yake shi tun da nan ofisa yan jaridu yan uwanku sun je sun neme shi sun same shi a kan ya yi wani bayani a kan abin da ya sani dangane da wannan abu ya fada kan cewa ita yan jarida ta zo ta same shi sai ya fata mu nan ofisa da daraktan su iya gaya mar komai ba to kaga babu gaskiya kenan bismillah
wannan takaddamar a ƙarshe ko kuma in ce yadda take tafiya a yanzu zan iya cewa kai kanka yadda muka yi wannan labari kamar ka kashe kuɗaɗe da asarar da ta ninninka kuɗin wannan gidan ma ko wannan lungun da ake ta magana a kai.
Wallahi Nasiru na kai kuɗi da ya fi kusan naira miliyan uku daga fara shari'ar nan kayan saboda shari'ar ba kuɗi ba ta tafi ba daga Lagos nake tasowa da zo wurin shari'ar ban taɓa fashi ba ko sau ɗaya tsawon shekarun da muka yi sannan zo in biya lauya sannan a sai buge-bugen takardu da sauransu na kotu sannan an sha sace cash file sau uku ana buɗe temporary file a sace a kuma buɗewa a sace in biya kuɗi a sake buga wasu takardun a buɗe sau uku ana sace file a wannan kotu.
Abdullahi malami me zaka ce wa wannan shiri ko kuma sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka?
Wannan shiri na ciki da gaskiya alhamdulillah ko ba haka ba Allah Ubangiji ya saka muku da alheri wannan ita ne hanya ɗaya tilo da ta rage talaka zai kawo kocen cutar da aka yi mar a share mar hawaye manyan ƙasa da ministoci da gwamnoni da ministan shari'a da shugaban ƙasa kansa ta wannan hanyar shiri ciki da gaskiya sukan ji wanda aka zalunta kuma sukan bi hanya a jikadu a gano gaskiyar abin a mayarwa mutum haƙƙinsa saboda haka babu abin da zan ce da filin ciki da gaskiya sai dan ce Allah Ubangiji ya saka musu da alheri Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa akan al'amuran da kuke nazari a damuwarinka.
Masu raro ƙarshen shirin namu ne yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Nasiru Adam Elhikaya ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin mu kasance lafiya
kuma da Allah da Sarfi da jama'arsa yanzu kuma ga Murtala ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Jiya Lahadi an kammala taron Majalisar Dinkin Duniya mafi tsawo akan yanayi a Madrid inda kasashe suka yi yarjejeniyar kokarin ƙara rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa to amma kuma an dage dakatar da aiki da shi a wasu muhimman yankuna. Turka-turkar da ake yi ta tsige shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauki hankalin zaurukan tattaunawa na kafafen yaɗa labarai a jiya Lahadi yayin da kuma ake ta samun saɓani akan sahihancin zargin da ake yi masa. Majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta shirya mai da shugaban kasar ɗan jam'iyyar Republican ya kasance shugaban Amurka na uku da za a tsige a tarihin shekaru 243 na kasar. Zanga-zangar ƙin jinin ƙudurin dokar zama ɗan ƙasa a New Delhi ta rikiɗe zuwa tashin hankali a jiya Lahadi sa'ad da 'yan sanda suka shiga ginin wata jami'a suka harba barkonon tsohuwa ga ɗaliban da ke zanga-zanga. Ɗaliban jami'ar Islama ta Miliya sun ce 'yan sanda sun harba musu hayaƙi mai sa hawaye a cikin ɗakin karatu suka kuma doki wasu ɗalibai da sanduna kafin su toshe dukkan ƙofofin jami'ar. Shugabannin gwamnati da Majalisar Dinkin Duniya da na 'yan kasuwa kazalika da wakilan ƙungiyoyin farar hula da hukumomin jin ƙai fiye da 2,000 ne suke taruwa a Geneva domin halartar babban taro na duniya na farko akan 'yan gudun hijira. Taron na kwanaki uku da za a soma shi a yau Litinin na da manufar samar da sababbin hanyoyin taimakawa 'yan gudun hijira da al'ummomin da ke karɓar baƙuncinsu. Masu shirya taron na tsammanin halartar shugabannin ƙasashen Jamus da Turkiya da Pakistan da Costa Rica da Habasha da Somalia kazalika da kuma wasu manyan mutane da za su halarci taron. Akwai babban ƙalubale a gaban taron. Fiye da mutane miliyan 70 ne suka ƙaura daga gidajensu sakamakon yaƙe-yaƙe da kuma tashe-tashen hankula a faɗin duniya.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu, sai can da hatsi za a ji mun dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da Murya Amurka, musamman ma Murtala Faruk Sanyin nan da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ba da umarni wato Malam Sidi kenan, sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jimmy Cook Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Sai da hantsi, salamu alaikum.